da 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 da. Every evening late, members congregate and they demonstrate rhythms up to date. When the red hot leader makes the saxophone call, everybody learns to do the wobbly walk. Ba da 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 what da da. Just get your ankles out on the loose, then let your tootsie shake like a doo. Oh, that's the wobbly walk. Wiggle your shoulders, wiggle your knees, scatter your fingers out with the breeze. Oh, that's the wobbly walk. Like the way the ocean gets that motion to and fro. Clap down your left, clap down your right, there you go. That's got 'em, shoulders, fingers, ankles, feet. Just make them hotter as you repeat. Oh, that's the wobbly walk. Da 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 da. Ba da 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 da